بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammacin 11 ga watan Rabiul Tsani hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1445 wadda ce daidai da 26 ga watan 10 miladiya ta 2023 kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka Masjidil Bukhari dake cikin wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Mukhtasaru Zadul Ma'ad littafi ne na babban malami Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala wanda Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya takaita shi cikin mujalladi guda kuma wannan shine darasi na 19 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun yi karatu akan abin da ya shafi istisqa wato koyarwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama game da wato sallar roƙon ruwa ko kuma roƙon ruwa domin mun ji akwai nau'o'i daban-daban da muka karanta wanda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi wajen roƙon ruwa wani lokaci ayi sallah wani lokaci ayi addu'a wani lokaci a hada da addu'a da sallah din gaba daya kuma mun ji irin lafuzan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake amfani da su na kankantar da kai da kuma ainihin wato rashin nuna isa da kuma nuna tsananin bukata zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin dukkan lafuzan da ya amfani da su wajen roƙon ruwa kamar yanda muka karanta ainihin wato akwai sigar da yayi wato a huduba akan mumbari a cikin hudubar aka yi roƙon ruwa kaga ba sallah akai ba ana cikin yin huduba wani bawan Allah yazo kamar yanda muka karanta hadisin yana da tsawo sannan akwai inda aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa mutane alƙawarin za a hadu a wata rana a wani wuri wuraren da ake ko gurin da ake yin sallar ainihin wato idi a hadu domin roƙon Allah madaukakin sarki ya bada ruwa wannan shi ma mun karanta shi sannan mun karanta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙi ruwa akan mumbari ba kuma ranar Juma'a ba duk da cewa wannan ainihin wato hadisin yana da rauni sannan mun karanta cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yana zauna ma a masallaci aka nemi yayi roƙon ruwa ya daga hannu yayi addu'a mun ji kuma lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙi ruwa a daidai wani guri da ake kira Ahjarul Zayd kusa da Az-Zawra wato a wajen masallacin sa mai albarka sannan annabi sallallahu alaihi wasallam a halin yaki ba ma halin zaman gida ba yayi roƙon ruwa wannan duk mun karanta a darasin da ya gabata kuma mun ji abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa kamar yanda muka karanta akwai inda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta Fatiha da subbihi isma rabbikal a'la da kuma raka'a ta biyu Fatiha da hal ataka hadithul gashiya to kafin mu dora karatunmu a daidai wannan gabar wannan hadisin da ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta fatiha da sabbi a raka'a farko fatiha da hal ataka hadithul ghashiya a raka'a ta biyu hadisi ne dhaifi hadisi ne mai rauni a cikin sa akwai muhammad ibnu abdul aziz ibnu umar az-zuhri wannan maturuki ne ba a karba hadisin sa. Imam Nawawi ya ce hadisi ne da'ifi, haka Imam Zahabi a cikin At-Talkhisul Habir shi ma ya ce wannan hadisi hadisi ne wanda yake ainihin wato mai rauni. Kaza Daraqutni shi ma ya ainihin wato ruwaito shi, shi ma hadisi ne mai rauni. Ana ganin shi kansa babban malami Ibn al-Qayyim ya rudu ne da ingantawar da Abu Abdullahi al-Hakim an-Naisaburi yayiwa wannan hadisi a cikin Al-Mustadrak, a cikin Al-Mustadrak mujalladi na 1 shafi na 326. Da haka wannan hadisi ba shi da inganci cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta Fatiha da Subbihi isma rabbikal a'la da Fatiha da hal ataka hadithul ghashiya a cikin salatul istisqa. Wannan shine dan tsokacin da naso na ƙara a darasin da ya gabata. Sannan mun karanta ainihin wato fasalin da yake magana game da tafiya, wato koyarwar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a halin tafiya. Mun ji cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya tafiye-tafiyensa suna kewayawa ne zuwa tafiye-tafiye guda hudu. Tafiyar da yayi ta hijira daga Makka zuwa Madina, sai tafiye-tafiyensa wanda su suka fi yawa tafiye-tafiye da yake yi wajen jihadi da yada addinin Musulunci, sai kuma tafiyarsa ta zuwa Umra, sai kuma tafiyarsa ta zuwa aikin Hajji sau ɗaya da yi. Waɗannan su ne ainihin tafiye-tafiyen da aka ruwaito ko aka samu Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana yi. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam idan tafiya ta kama zai tafi da iyali, to yakan yi ƙuri'a tsakanin iyalinsa, wadda Allah ta'ala ya sa tana da rabon tafiya, sai ta ɗauki ƙuri'ar tafiya, shikenan sai a ainihin wato tafi tare da ita. Sannan ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana fita ne da safe, baya bari sai rana ta yi, wato ya kuma so fita ranar ainihin wato Alhamis. Wannan dai yana daga cikin abin da muka karanta, ko kuma an ruwaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'ar albarka a cikin sammakon al'umma. Wannan ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ko rindina zai tura ta yaƙi, ƙaramar rindina ko babba, to an ruwaito Annabi yana tura su ne ainihin awwalin nahar da hantsi da safe kenan. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأمر المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمروا أحدهم. النبي صلى الله عليه وسلم يا أمر جمت فيه إذا سنكسن جمتون أكو تو سشوغبان تدد ليرغة جكينسو. سارينا الدين المسلين تي باعة فيه باب جاغوران تي باعة فيه باب شوغبا. إذا متاني سنكي جماعة تو أسامو ليزم جاغورا جكينسو. Abinda yake faruwa a sallah, abinda yake faruwa a aikin haji, duk waɗannan misalai ne da za su tabbatar maka da cewa musulunci, wato musulunci addini ne na jagoranci da kuma tsari. Haka abinda ya shafi jihadi duk yana tabbatar maka da tsarin shugabanci. To don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutane sun kai uku za su yi tafiya, to kuskure ne a tafi kawai shikenan, a duru cikin mota kawai a kama tafiya. Wasu ma sun fi mutum uku, ƙila sun kai bus guda, daga nan za su tafi Kaduna ko za su tafi Jigawa ko Sokoto, kawai a dura cikin mota. Babu wanda aka ce shi ne shugaba, la shi jago wato mai jan mota direba, la sauran mamudinsa da suke ciki fasinjoji, babu wanda aka nada shugaba. Wannan tafiya ce wadda take cike da kuskure a tsari na addinin Musulunci. Sai an samu ko dai shi direba ce to kai ne shugaba, ko kuma wani daga ciki wanda ake ganin ya cancanci ya tafi ya jagorance, musamman wanda yake da kwarjini kuma kowa yana jin maganarsa, ta yanda wani lokaci za ka ga game da ina za a tsaya a ci abinci, ina za a tsaya a yi sallah, sai a yi ta rigima a cikin mota. Wasu su ce an je guri kaza a tsaya, wasu su ce a banan za a tsaya ba guri kaza. Kaga inda shugabanci hukumul hakim yarfa'ul khilaf, hukuncin shugaba ya dakile wani sabani. In akwai shugaba ya ce kaza za a yi, shikenan sai kowa ya hakura. Da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni idan mutane za su yi tafiya sun kai su uku, to a samu shugaba a cikinsu. Wannan hadithin Imam Abu Dawud ya ruwaito shi a hadithi na 2608 a cikin Al-Jihad, hadithin Abi Sa'id Al-Khudri, Allah ya kara masa yadda. Ya kuma sake ruwaito shi a hadithi na 2609 hadithin Abi Huraira, Allah ya kara masa yadda. Sannan Sheikh Nasiruddin Al-Albani a cikin Sunan Abi Dawud ya inganta wannan hadithi. Wa zukira anhu annahu kana yaqulu hina yanhadu lis-safar allahumma ilayka tawajjahtu wa bika atasamtu allahumma kfini ma ahammani wa ma la ahtammu lahu allahumma zawwidni taqwa waghfir li dhanbi wa wajjihni lil khair aina ma tawajjahtu. Arwaito cewa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idha hina kai hina yanhadu lis-safar, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi zai yi tafiya, yana karanta wannan addu'a, allahumma ilayka tawajjahtu, ya Allah zuwa gare ka na fuskanta, wato kai na fuskanta ya Allah, wa bika atasamtu, ya Allah da kai na dogara, allahumma kfini ma ahammani, ya Allah ka isar min game da duk abin da zai dame ni a wannan tafiya, duk abin da zai zama min damuwa a wannan tafiya, Allah ka isar min da shi. Wa mala na'am to na'am na'am jazakumullahu khairan, na tsallake wani abu ko, wa naha an yusafira ar-rajulu wahdahu, haka ne ko? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin tafiya mutun shi kadai, mutum ya kama hanya daga nan har Lagos shi kadai, daga shi sai abun hawansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin tafiya mutum daya. Wa akhbara, ya kuma bada labari, anna rakiba shaytanun, matafiyi mutum daya shaytan ne, war rakibani shaytanani, matafiya mutum biyu shaytanu ne, wa thalathatu rakbun, amma daga mutum uku sune suka zama ainihin wato matafiya. Tafiya mutum ɗaya shaidan ne, mutum biyu ma shaidanu ne, amma sai sun kai uku to shine suka zama jama'a, suka zama tawaga wadda za su yi tafiya. Wannan hadithin da aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum yayi tafiya shi kadai, hadithi ne wanda Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin Al-Jihad wa Siyar, hadithi na 2998, haka Imam Tirmidhi a cikin Al-Jihad hadithi na 1673, hadithin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda, hadithin da kuma ya nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai tafiya shi kadan shaydan ne, mutum biyu ma shaydanu ne, mutane uku su ne kawai matafiya. Wannan hadithi ne wanda shi ma hadithi ne hasan, Imam Abu Dawud ya rawaito shi a cikin Al-Jihad hadithi na 2607, Imam Ahmad a cikin Musnad Mujallad na 2 shafi na 186, hadithin Abdullah ibn Amr ibn al-As Allah ya kara musu yadda, sannan Sheikh Nasiruddin al-Albani ya hassana wannan hadithin a cikin Sunan Abi Dawud. To Annabi ya hana tafiya mutum daya. Akwai wani hadithi da Nana Aisha take cewa Annabi ya ce law ya'lamu an-nasu ma fil wahda ma a'lamu, da mutane sun san abin da ke tattare da kadaitaka, irin yanda na san illa da hadarin kadaitaka, to ma sara rakibun bilailin wahadahu, ba yanda za a yi mutum ya buga abin hawansa cikin dare ya kama tafiya shi kadai. An gane ko? To wannan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annar rakiba shaytanun, mai Annabi yake nufi da matafiyi shi kadai shaidan ne? Malamai suka ce ai anna ma'ahu shaytan yusahibuhu, ba yana ganin shi kadai ta fito, shaidan shi ne abokin rakiyarsa. In mutum ya kama tafiya shi kadai, to yana tare da dan rakiya shaidan, fayubuwihi, zai iya halakar da shi, zai iya ainihin wato zai iya halaka shi. An gane ko? Suka ce haka wa shaytan wa rakibani shaytanan, domin idan mutum yana tafiya shi kadai zai iya shiga cikin yanayin neman taimako, ya zamto ba zai iya tuka abin hawan ba, wata rashin lafiya ta zo masa, ko yana bukatar taimako kuma shi kadai yake tafiya. Wannan yana daga cikin hadarin mutum ya kama hanya yayi tafiya shi kadai. Idan su biyu ne, har yanzu dai ba a rabu da wancan matsalar ba, domin in su biyu ne, in ɗaya ya kamu da wata matsala, to ɗayan ya zama shi kadai kenan, kaga dai warrakibani shaytanani din ki ta sake fitowa, domin da ɗaya ya samu matsala to ɗayan ya zama shi kadai. To kaga ko abun hawa ana buƙatar safiya ko, ta yanda in ɗaya ya samu matsala akwai ɗaya, to idan mutum uku ne akalla mutum ɗaya ya samu matsala kaga akwai mutum biyu da suke tare da shi da haka akwai yuwar a warware matsalar in rashin lafiya ce idan wani ne ma ya mutu a cikin tafiya to ba zai cozarta ba ba zai wulakanta ba za a yi kokarin alkinta shi a tawo domin ba shi kadai yake tafiya ba mutuwar ta zo masa to amma kamar yanda malamai suka ce a yanayi da muke ciki a yanzu dan mutum yayi tafiya shi kadai ba za a ce masa shedan ba na farko har abubuwan sufuri din suna da sauri ba irin na da ba sannan hanyoyin ba irin na da ba da mutum zai tashi daga nan kila daga Makka yace zashi Madina ko daga Madina yace zai je wani gari mai nisa shi kadai akan jaki ko akan doki ko akan raƙuminsa to hadarurrukan da ake fuskanta a irin wannan tafiyar ba a samun irin wannan hadarurrukan a yanzu domin za ka ga in titunan mu ne za ka ga akwai masu kaiwa da kawowa da haka koda mutum ya shiga cikin wata damuwa ko yana bukatar taimakon gaggawa cikin yan uwa masu wucewa a hanya za ka ga wasu sun tsatsaya an kai masa dauki ko an kai masa gudunmawa da haka sai ya zamto waccan illar da ake tsoro ba kasafai take faruwa ba a yanzu duk da cewa wannan hadithin yana nan idan ka dauke shi to kai amfani da shi za ka ga fa'idar haka in kana tafiya ka dauki mutum biyu abokan rakiya sai ku zamanto rakab domin hadithin ya ce ar-rakibu shaytan war-rakibani shaytanani to amma abinda ɗaya daga cikin malamai yake faɗa cewa a tafiye-tafiye irin yanzu da abubuwan sufuri irin na yanzu to abinda ake tsoro da abinda ake gudu a da yanzu babu wannan tsoron kuma ba wani abin gudu a yanzu dan titina ne ba irin hanya ta da ba ɗaya kenan sannan titinan nan zaka ga akwai masu tafiya akwai masu dawowa to da koda mutum ya hau abin hawansa daga nan shi kadai daga nan zuwa Kaduna in motarsa ta yi faci ya yi gefen hanya zai samu wanda zai taimaka masa ko kuma ainihin wato in yana buƙatar wata bukata ta gaggawa to akwai wanda za su iya tsayawa kila ba mota ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba za a iya ganin kwamba ta mota in kana tafiya za ka ga haka da tsaye ko ta samu haɗari ko wani abu za ka ga an taru ko ya ɗan yi parking an zo an ga me yake faruwa don haka wannan lokacin sai ga akwai sauƙin matsalolin da ake gudun faruwarsu a irin wancan lokaci din abinda wasu daga cikin malamai suka faɗa kenan an gane ko da haka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce anna ar-rakiba shaytanun ay anna ma'ahu shaytanun yusahibu wato yana da shedan da zai zama tare da shi wanda shine abokin tafiyarsa fayughwihi kuma zai halakar da shi an kamanta mutun da shedan saboda an ce shedan galibi shine wanda yake son gurin da ba kowa yana son kadaita yana daga cikin al'ada shedan son keɓanta da kadaita to duk mutumin da zai tashi ya tafiya baya son abokin rakiya to kamar yayi kama da shedan ta wannan fuskar domin shedan shine wanda baya son abokin rakiya in mun fahimci hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam in zai tafiya yakan yi tafiya ne da tawaga yakan ja tawaga da zuga su yi tafiya shi yasa a can hadithin yace da mutane sun san abin da ke cikin hadarin da ke cikin kadaitaka to da ba kaman yanda na sani inji annabi sallallahu alaihi wasallam da ba a samu wani matafiyi da zai tafi a cikin dare shi kadai ba wa dhukira anhu annahu kana yaqulu hina yanhadu lisafar an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tashi zai tafi yana cewa allahumma ilayka tawajjahtu ya allah na fuskanto zuwa gare ka wa bika atasamtu ya allah da kai na dogara allahumma kfini ma ahammani ya Allah duk abin da zai dame ni a wannan tafiya Allah ka isa min shi wa ma la ahtammu lahu da abin da ma ban damu da shi ba Allahumma zawwidni taqwa ya Allah kai mun guziri irin na tsoron Allah wa ghafir li zambi ka gafarta min zunubaina wa wajjihni lil khairi ka fuskantar da ni alheri a wannan tafiyar haythu ma tawajjahtu duk inda na fuskanta ya Allah wannan hadithin da'ifi ne Ibn Sunni ya ruwaito shi a cikin Amalul Yawmi wal Layla hadisi na 495 haka Imam al-Baihaqi a cikin Al-Kubra mujallad to hadisi na 10306 ya hak Imam al-Haythami wato al-Haythami a cikin Mijma' az-Zawaid shi ma ya ruwaito shi a mujalladi na 10 shafi na 130 a cikin isnadin akwai Umar ibn Musawir wa huwa da'ifun da haka wannan hadithin da ya zo da wannan addu'a ta tafiya hadisi ne wanda bai inganta ba, amma nan gaba kadan za mu karanta addu'ar matafiyi wadda ta inganta zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana idza quddimat lahu dabbatuhu, manzo Allah ya kasance idan an kawo mai dabbarsa da zai hauye tafiya, an kawo mai abun hawansa, ya kula yana cewa bismillah da sunan Allah, hina yadau rijlahu fir rikab, a lokacin da zai wato lokacin da yake dora kafarsa a ainihin wato matattakalar hawa abin hawa, wato kaman kace ainihin wato abin nan likafa, yauwa likafa shine ar-rikab, lokacin da zai taka likafarsa sai ya ce bismillah. Fa idastawa ala dhahriha, idan kuma ya daidaita yayi balance akan abin hawan, qala sai ya ce alhamdulillahi alladhi sakhkhara lana hadha, godiya ta tabbata ga Allah da ya hore mana wannan abin hawan. In karfi ne abin hawan ya fika, in yayi tutsu bayan da zaka yi da shi, amma ka duba yanda Allah ya hore maka shi kake sarrafa shi, daga nan zaka yi dogo tafiya ba yanda ya iya, saboda Allah ya hore mashi. Ka duba mutum zai hau jirgi ya luluka yayi sama da shi, yanzu kai in ba dan horewa Allah ba, ka gaya mun yanda dan Adam zai iya controlling din jirgi a sama. Haka mutum a mota yake, zai kura mota ya kai ta 120, wani ma 150, wani ma kai ta ya kai ta wajen 200, yana ta tafiya tana ta gudu akan iska. Kai in ba horewa ta Allah ba, karfe irin wannan wanda inji ke tunkuda shi a ce ka iya tasrifin sa, kai ka san wannan taskhiri ne daga Allah madaukakin sarki. Ya kamata ka gode wa Allah. Ko kai mashin ɗinka da kake tafiya da shi a cikin unguwa, ba ka gani yanda kuke da ka nemi ya tsaya sai ka ga ya tsaya, wannan horewa ce ta Allah madaukakin sarki. Da haka ya kamata ka gode wa Allah in ka hau abun hawa ka je ka dawo lafiya. Birki bai tsinke ba, bai shanye ba, ba a samu abun hawan nan ya yi ma gardama, ya yi ma kafin karfi, ya ma tutsu ba. Haka ka je ka dawo lafiya, lallai Allah abun godiya ne. To shi ne godiya ta tabbata ga Allah wanda sakhara lana hadha, shi ya hore mana wannan abun hawa, wa ma kunna lahu muqrinin, ba dan horewa ta Allah ba, ba mu kasance masu imma, masu iyawa da wannan abun hawan ba. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, kuma lalle haqiqa zuwa ga ubangijin mu ne muke komawa, ba'da mamatina, bayan mun mutu. Kamar dai matafiyi yana tuna kamar kila wannan tafiyarsa ce ta ƙarshe a duniya, lokacin da ya hau abun hawa, abinda ake so ya tuno kenan. Kuma kai mutun nawa ka san sun hau ƙarshen hawan kenan, ba su sauka lafiya ba? Mutun nawa ne ka sani kun yi bankwana yayi tafiya, kuma ban kwanan kenan sai dai a lahira? To shine ma'ana wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan hal ka shiga halin tafiya, to ana tunatar da kai kila wannan tafiyar taka ta karshe kenan. Shine ma'ana zuwa ga ubangijin mu ne muke komawa. Thumma yaqulu, sannan sai mutun ya ci gaba da cewa alhamdulillah, ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya faɗa haka sai ya ci gaba da cewa alhamdulillah, 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 sau uku. Godiya ta tabbata ga Allah, godiya ta tabbata ga Allah, godiya ta tabbata ga Allah. Thumma yaqul, sannan sai manzo Allah ya ce Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sai kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kabar bari guda uku. Thumma yaqul, baya tsayawa iya haka, sai kuma ya ce subhanaka, sarki ya tabbata gare ka ya Allah. Inni zalamtu nafsi, ya Allah na tabbatar na zalunci kaina. Faghfirli, ya Allah kai mun gafara. Innahu, yanda al'amarin yake, la yaghfiru dhunuba, ba mai iya gafarta zunubai illa anta sai kai, ba mai buƙatar irin waɗannan addu'o'in irin matafi. Saboda ga dai shi abun hawan kaga dai sai dai horewa ta Allah madaukakin sarki, kuma Allah ya so an sauka lafiya, sannan kuma tana iyawa tafiya ce ta ƙarshe. Da haka kana buƙatar komawa zuwa ga Allah da neman gafarar Allah madaukakin sarki daga zunuban da ka aikata. Wannan hadisi Imam Abu Dawud ya rawaito shi a cikin Al-Jihad, hadisi na 2602, Imam Tirmidhi a cikin Ad-Da'awat, hadisi na 3446, Imam Ahmad a cikin Musnad Mujalladi na 1 shafi na 97, hadisin Ali dan Abi Talib, Allah ya ƙara masa yarda, Ahmad Shakir da yayi tahqiqin Musnad na Imam Ahmad ya inganta wannan hadisi. Wa kana yaqul, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wat taqwa wa min al'amali ma tarda, Allahumma hawwin alaina safarana hadha wa tu'anna bu'da Allahumma anta sahiba ko anta sahibu fi safar wal khalifatu fil ahal. Allahumma inni a'udhu bika min wa'atha'i safar wa ka'abati al manzar wa su'al munqalab fil ahli wal mal wa idha raja'a qala hunna wa zada aibuna taibuna aabiduna li rabbina hamidun sallallahu alayhi wa sallam. Ba ka wani kawai da ya shiga malam sai a kure bolin malam sai a saki kida an dade ba a sauka lafiya din ba kenan. An fahimta ko? Yawwa, wani haka za a gan shi malam. Annabi sallallahu alaihi wasallam kaji da ya fara tafiya sai ce Allahumma ya Allah inna nas'aluka fi safarina hadhal birra wa taqwa. A wannan tafiya da zamu ya Allah muna roƙonka albirra, wato albirra suka ce iltizamu ta'a. Ya Allah muna roƙonka a wannan tafiya ka bamu damar lazumtar yi maka biyayya, kar mu kaucewa ainihin umarninka a cikin wannan tafiya. Wa taqwa, at-taqwa kuma suka ce al-bu'du 'anil ma'asiya. Ya Allah muna roƙonka ka nesanta mu da saba maka a cikin wannan tafiya. Wa min al-amali, daga cikin aikin duk da zamu yi a wannan tafiyar, ya Allah ka azurta mu da aikin da matar da za ka yadda da shi. Allahumma ya Allah hawwin 'alaina safarana hadha. Ya Allah ka sauƙaƙe mana wannan tafiya tamu, kar mu sha wahala, kar tafiyar ta wahalshe mu, kar abun hawan ya lalace, kar abun hawan ya wahalshe mu. Ya Allah ka sauƙaƙa mana wannan tafiya. Wadwi anna bu'da, ya Allah ka nannade mana nisan. Da ka dan yi dan bacci na minti biyar ka sai ga ha an zo, Allah ya nannade tafiyar. An gane ko? Shine wadwi anna bu'da, ya Allah tafiyar nan tana da nisa, amma nannade mana ita mu daina ganin nisan ta nan da nan mu ga mun kai. Allahumma anta sahibu fi safar, ya Allah kai ne tare da ni a cikin wannan tafiya. As-sahibu ay al-mulazim, ya Allah kai ne kake lazumta ta a wannan tafiya. Wal khalifatu fil ahl, ya Allah kai ne khalifa na a cikin iyalaina, ma'ana kai ne mai kula min da iyalaina, kai ne mai kiwon iyali na bayan bana nan. Ya Allah kana tare da ni a halin tafiyan nan, sauke ni lafiya ya Allah. Iyalaina ya Allah ga san naburo yaya, naburo mata, Allah ka zama khalifa a tattare da su wajen kulawa da ainihin kare su. Allahumma inni a'udhu bika min wa'asa'i safar, ya Allah ina neman tsarin ka daga wahalhalu irin na tafiya. Shine wa'asa'i safar, wahalhalu irin na tafiya. Wa ka'abatil manzar, ya Allah ina roƙonka ka'abatil manzar suka ce su'ul hay'a. Ya Allah kar in ga wani abu marar kyan gani a hanya, ko ai wani accident a gabana, ko ai wani abu na tashin hankali mu a ce an haɗu da kidnappers ko ƴan fashi. Su al-munqalab ne, su abin nan, su ka'abatul manzar ne, ko aka haɗu da irin wayannan mutane, aka ga ka'abatul manzar. Ya Allah ka tsare ni daga ka'abatul manzar, duk wata mugun ji da mugun gani da Bahaushe yake cewa ko, to ya Allah ta'ala ka tsare ni da ka'abatul manzar. Wasu suka ce tagayyurul wajh, abinda zai sa fuskata ta canza, ina cikin farin ciki, ina cikin walwala. Ya Allah kar ka jarabce ni da wani abu da yanzu raina zai ɓaci, hankali na ya tashi a cikin wannan tafiya. Wasu al-munqalab, ya Allah ina roƙonka ka tsare ni daga mummunar dawowa, mummunar dawowa fil ahal, a cikin iyali na ina dawowa in tarar da wani abu mummuna a cikin iyali. Wal mal, ya Allah ka tsare ni kada in yi mummunan dawowa a dukiyata, in dawo in tarar da wani mummunan bala'i ya sauka a dukiyata. Wannan fa ita ce addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi. Wajibi ne ya kamata ka haddace ta a matsayinka na mai tafiya, ka haddace ta da ka hau kan abin hawa ka daidaita, ka jeji za ka shiga mota za ka hau abin hawa ka yi bismillah, kana yin bismillah kana zama akan abin hawan za ka ce subhanalladhi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin, sai ka ce alhamdulillah, alhamdulillah sau uku, sai ka ce Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar sau uku, sannan sai ka ce Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadhal birra wa taqwa wa min al'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadha wa tuwi anna bu'da. Allahumma anta as-sahibu fi safar wal khalifatu fil ahl. Ko Allahumma inni a'udhu bika min wa'asa'i as-safar wa ka'abati al-manzar wa su'al munqalab fil mali wal ahl, ko fil ahli wal mal. to wannan a tafiya kenan. To in ka je ka gama abin da kake a halin tafiya zaka dawo. Ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam a hanyar sa ta dawowa qalahunna yana ci gaba da fadin wannan addu'a da kaji wazada yana kuma karawa da waɗannan kalmomin ayibuna ya Allah ga munan mun dawo taibuna muna masu tuba abiduna li rabbina muna masu bauta ga ubangijin muhammiduna muna masu godiya ga Allah wannan ita ce zaka dinga yi in kai waccan sai kuma ka dinga karawa da ainihin wato ayibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun wannan hadithi imam muslim ya ruwaito shi a cikin hajj hadithi na 1342 imam abu daud a cikin al-jihad hadithi na 2599 hadithin abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda wa kana idha ashrafa ala qaryatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana kai huwa wa ashabu ya kasance da shi da sahabbansa idha alau athanaya in sun hau tudu akwai tafiyar da za ka ga hanyar akwai tudu akwai gangara to in sun hau tudu kabbaru sai ka ji da an yi kabbara wa idha habatu al-audiya in sun gangara kwari kuma sabbahu sai su ce subhanallah sunnan matafiyi kenan da ya ga gurin da ake tafiyar hawa ake zai dinga Allahu akbar wannan hawan Allah ya fi ka girma da an gangare kaga an hau tudu lafiya an shiga gangara kuma tsarki ya tabbata ga Allah dan wani daga gangaran nan sai burki ya kwace to da haka an gangaro sai kuma mutun ya koma tasbihi sai ka ji ana subhanallah 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 wato duk wayennan abubuwan kana tafiya zaka mutane ba sa tunanin su kwata kwata kawai sai dai ka ji mutun ba mu nan da minti 30 nan da minti 30 ga mu nan zamu zo ai yanzu muna guri kaza ga mu nan nan da awa daya ai tafiyar yan shab shab yanzu nan zamu gama kaji mutum yana tuna Allah a halin tafiya kaji mutum ya firgita ya tsorata ya tsinke so yake dai a isa lafiya baya samun kwanciyar hankali sai ya ga an sauka lafiya in kuma an saukan in an tashi dawowa nan ma an shiga cikin wannan zulumin har sai ya ga ya dawo lafiya to wannan shine daidai da koyarwar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan hadithin Abi Daud ne wanda ya gabata wa kana idha ashrafa ala qaryatin ana cikin tafiya da zarar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hango gari an doso gari shine ashrafa ala qarya in yaga an ya hango alqarya gari yuridu dukhulaha da yake so ya shiga garin ya kulu sai ce Allahumma ya Allah rabbis samawati sab'i ubangijin sammai bakwai wa ma adhlalna da abinda suka lullube na taurari da wata da rana da kuma ainin ƙasa ubangijin sammai bakwai da abinda samman nan suka lullube wa rabbal ardina sab'i ya Allah ubangijin ƙasai bakwai wa ma aqlalna da abinda suke dauke da shi su ƙasa wato ita ƙasa din abinda take dauke da shi na mutane da dabbobi da bushiyoyi shine wa ma aqlal wa rabbash shayatin ya ubangijin shedanu wa ma adlalna da irin abinda suke yi na batar da mutane wa rabbar riyah ya ubangijin iskoki wa ma dharaina da abinda iskokin suke ainihin wato yadawa ko suke bazawa an gane ko as'aluka wannan kamar tawassuli ne matafi yake manzo Allah yana yin tawassuli da ya hango gari sai ya ce ya Allah ubangijin sammai da abinda suka lullube ubangijin kasai da abinda suke dauke da shi ubangijin shedanu da abinda suke yi na batar da mutane ubangijin iska da irin abinda iska take yi na tarwa tsabu da watsa shi ya Allah as'aluka ina roƙonka khair hadhihi alqarya ya Allah ina roƙonka alherin da ke cikin wannan garin ko da ba wuce za a zo yi yanzu baka san akwai wayanda a rigingimin irin Jos din nan akwai dan uwa da na sani a wannan ya zo wuce ta wani gari aka kashe shi kuma sau nawa kana ji daga wucewa ta gari sai a ce an datsa hanya an kakkashe mutane an yi kaza tafiye tafiye kana jin irin wannan to shine manzo Allah ya koyar da kai irin wannan yace ya ubangiji ina roƙonka alherin wannan gari da zamu shiga an gane ko wa khaira ahliha da alherin mutanen garin. Alherin wannan gari na amfanin da ke tattare da shi, ya Allah yana roƙonka alherin cikin wannan gari, da alherin mutanen garin, wa khaira ma fiha, da alherin abin da ke cikin garin na wurin zama, da mutane, da ainihin wato abinci, da ilimi, da abubuwa masu amfani. Wa a'udhu bika min sharriha, ya Allah ina roƙonka ka tsare ni daga sharrin wannan gari da zamu shiga. Wa sharri ahliha, da sharrin mutanen garin. Wa sharri ma fiha, da sharrin abin da ke cikin wannan gari. Kaga an gama wannan addu'a, sai kaga mota kuma ta ƙara so gari. Ka riga kayi addu'a, ka hada mutanen garin da Allah, ka hada shi kansa garin da Allah. Shikenan sai kaga Allah ta'ala ya sa an shiga, an amfana, an wuce. Alherin da ke ciki an mora, sharrin da ke ciki Allah ya tsare. Wannan hadithi ne Hassan, Imam An-Nasa'i ya ruwaito shi a cikin Al-Kubra fi Siyar, hadithi na 8775, da kuma hadithi na 8777. Haka a cikin Al-Amalul Yawmi wal Layla, hadithi na 10301 da 10302. Haka Ibn Sunni a cikin Amalul Yawmi wal Layla, hadithi na 524. Haka Al-Haythami a cikin Mijma'i Zawa'id, mujallaji na 10:35, rijaluhu rijalu sahih ghayra Ata ibn Abi Marwan wa Abihi wa kilahuma thika, wato rijal marwaitan wannan hadithi, marwaitan as-sahih, marwaitan Imam Al-Bukhari ne, banda Ata ibn Abi Marwan da kuma mahaifinsa, duk da cewa su ma thika, amintattu ne, mutanen kirki ne, da haka hadithin ya inganta. Wa kana yuqassiru ar-ruba'iyya, daga cikin sunnar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, daga cikin sunnar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, akwai yin kasarun sallah mai raka'a hudu, shine yuqassiru ar-ruba'iyya, ma'ana yana yin wato yana yi wa sallar azhar da sallar al-asr da sallar isha, yana yi musu ainihin wato kasaru, yana takaita su su koma raka'a biyu. Wa qala Umayyah bin Khalid, inna najidu salatal hadari wa salatal khawfi fil Qur'an. Umayyah bin Khalid yake tambaya, yace to lalle mu kam mun samu sallar zaman gida da sallar tsoro a cikin Al-Qur'ani. Wa la najidu salatal safar, amma a cikin Al-Qur'ani ba mu samu sallar matafi ba, kasaru. فقال له ابن عمر, عبد الله دان عمر sai yace da shi, ya akhi, ya kai dan uwana. فقال له ابن عمر, عبد الله دان عمر yake cewa da shi, ya akhi, ya kai dan uwana, inna Allah ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam wa la na'lamu shay'an wa inna ma naf'alu kama ra'ayna Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam yaf'al. Abdullahi dan Umar ya ce, Allah ya aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ba mu san komai ba, ya aiko dan ya koyar da mu addini. Wa innama, mu din nan da ka gan mu, naf'alu kama ra'ayna Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam yaf'al, muna yi irin yanda muka ga Annabi Muhammad ya yi sallallahu alaihi wa sallam. Dan haka Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yin kasaru. A sunna, ko baka ganta ba cikin Al-Qur'ani, to sunna ta tabbatar da kasaru, ana yin kasaru a halin tafiya, ma'ana salloli masu raka'a hudu sai a maida su raka'a biyu. Wannan Imam Al-Baihaqi ya ruwaito shi a cikin Al-Kubra, hadisi na 5388, kuma isnadin sa yana da kyau. Wa kana min hadihi sallallahu alaihi wa sallam al-iktisaru 'ala al-far, yana daga koyarwar Annabi sallallahu alaihi wa sallam, in yana cikin halin tafiya yana takaitawa ne a iya sallolin farilla. Walam yuhfaz anhu annahu salla sunnata qablaha wala ba'daha, ba a kiyaye ba, ba a haddato ba daga wajen Annabi cewa yana yin sunanin ratiba, nafilar da ake kafin sallar farilla da kuma nafilar da ake bayan sallar farilla a halin tafiya baya yi, illa sunnatal fajri wal witr, sai dai yana yin rak'atal fajri da kuma witri. An ruwaito Annabi sallallahu alaihi wasallam ko a halin tafiya yana yin rak'atan al-fajr, yana kuma yin ainihin wato witr, amma baya yin sunanin rawatib na kafin sallolin farilla da bayan sallolin farilla. walakin lam yamna'u min at-tatawwu'i qablaha wala ba'daha, sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana yin nafulfuli ba kafin sallolin farilla ko bayan sallolin farilla ga matafi. Fa huwa kat-tatawwu'il mutlaq, sai dai za su koma kaman nafulfuli ne waɗanda ba su da kaidi, domin sunanin rawatib suna da kaidi. To in kana so kai nafulfuli kafin sallolin farilla ko bayan sallolin farilla kana so kai nafulfuli a halin tafiya, to wannan nafulfulin sun zama budaddin nafulfulo nafulfuli, zaka iya yin gurgurdan abin da zaka iya yi. Ina fata an gane. La annahu sunnatun ratibatun lisalah, ba za ka yi su ba a matsayin sunnatun ratiba kaman yanda in kana halin zaman gida kafin azhar za ka yi raka'a biyu ko hudu, bayan azhar za ka yi raka'a biyu, kafin ainihin wato bayan magariba za ka yi raka'a biyu, bayan isha za ka yi raka'a biyu, kafin asuba za ka yi raka'a biyu. To duk waɗannan sunanin rawatib kenan wanda mun karanta su a baya. To koda a halin tafiya kayi wata nafila kafin sallar farilla ko kayi nafila bayan sallar farilla, to ba sunnatun ratiba bace, nafila ce budaddiya kawai kai, wannan kuma kana da damar kai. Nafulfulin da aka ruwaito annabi baya barin su a halin tafiya, rak'atayil fajr da kuma wuti. Wa thabata anhu annahu salla yawm al-fath 8 rak'atin duhan, ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar da aka yi fatuhu makka, annabi yayi sallah raka'a 8 da hantsi, shi yasa suke cewa salatul duha ce sallar walaha. Wannan hadithin Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin as-sala, hadithi na 357 wa fi taqsiri as-salah, haka Imam al-Bukhari ya kuma rawaito shi a cikin taqsiri as-salah hadithi na 1103, haka Imam Muslim a cikin al-Hayd hadithi na 336, hadithin Ummu Hani Allah ya kara mata yadda. Wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam salatu at-tadawwu'i ala rahilati ayna tawajjahat bihi wa kana yumi'u fi ruku'i, yana cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam a halin tafiya yana yin sallan nafila akan abin hawa, akan dabbasa yana yin sallan nafila, aina tawajjahar bi inda ta fuskanta. Misali ya tashi ya kama kabuga ya nufi gwarzo, kaga ba alqibla bane, zai ci gaba da yin sallan nafilarsa. Ina fata an gane. Ya kama nan haka zai yi Kaduna sai ya ta nafilarsa kawai, ya kama nan haka zai yi Dambata, an gane ko, ko zai yi wajen hanyar Bici ko abin nan, to sai ya kama nafilarsa, kaga ba alqibla bace. Da aka nafila ga matafi yana iya yi akan abin hawansa, amma duk inda abin hawan ya fuskanta babu matsala. Ba lalle bane, ba lalle bane, duk da akwai ruwayoyin da suka nuna cewa yakan tsaya wani lokaci ya fuskantar da dabbar alqibla, yayi ainihin wato kabbara harama, sannan sai kuma ya juya inda zashi. Wannan ba lalle sai ko da yaushe ba, a hayanan yana yin haka, a hayanan kuma ba wani dakatarwa da yake inda ya fuskanta din nan yake fuskanta, kuma zai tada sallah ya ci gaba da yin sallah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin. Wa kana yumi'u fi ruku'i, sai dai manzon Allah ya kasance yana yin ima'i ne a cikin ruku'u, ma'ana sai dai ya sunkuya Allahu akbar, sami Allahu liman hamida, sai kuma ya dan ƙara sunkuyawa sosai a sujada kenan, ba wai yana dora kan goshinsa bane akan abin hawa din. Wannan hadithi Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin takasirus salah, hadithi na ainihin 198 da kuma hadithi na 1105, Imam Muslim a cikin salatul musafirin a hadithi na 700, hadithin Abdullahi dan Umar Allah ya ƙara musu yadda. Wa kana idha arada an yartahila qabla an taziga ash-shamsu akhara adh-dhuhra ila al-'asr, manzan Allah ya kasance idan zai fara tafiya kafin rana ta zawali, lokacin azhar bai yi ba kuma gashi mota ta cika za a tafi, kuma lokacin azhar bai ba, to a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam idan lokacin azhar bai ba domin rana ba ce zawali ba kuma gashi zai fara tafiya, akhara adh-dhuhra, yana jinkirta sallar azhar ila al-'asr, zuwa al-'asr ya zama wato jam'u abunan kenan, ta'khir ko ya zama jam'u ta'khir, sai ya hada ta, sai ya hada azhar da al'asr a lokacin al'asr. Fa iza zalat qabla an yartahila, idan kuma rana ta riga ta yi zawali kafin ya fara tafiya, sallar zuhura, to ita azhar tunda lokacin ta yayi bai riga ya fara tafiya ba, to sai ya sallar azhar, thumma rakiba, sannan sai ya hau abun hawansa sai ya ci gaba da tafiya.
an fahimta ko da haka matafiyi ko dai jam'u taqdim ko jam'u ta'khir in yana cikin tafiya sai azhar tayi to zai iya tsayawa ya jawo la'asar sai ya hada ta da azhar din sai jam'u taqdim ya azhar da la'asar sai ya ci gaba da tafiyar sa kaga ko da lokacin la'asar tayi ba sai ya tsaya ba ko kuma ya ci gaba da tafiyar domin lokacin da ya fara tafiyar lokacin ta farkon bai ba kamar azhar to sai ya ci gaba da tafiyar sa kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi anan in yayi lokacin la'asar yayi sai ya tsaya kaga ya tura azhar zuwa lokacin la'asar sai ya jam'u ta'khir sai ya tsaya anan sai ya azhar raka'a biyu sai ya la'asar raka'a biyu jam'an wa kasran sauki kenan na addinin musulunci yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra an yi wa mutum rangwamen sallar adadin ta ya rage sannan kuma an ba shi dama ya hade sallolin guda biyu saboda yanayi da ake ciki irin na tafiya wannan hadithin shi ma Imam Abu Dawud ya ruwaito shi a cikin As-Salah hadithi na 1220 Imam Tirmidhi a cikin Abwab As-Safar hadithi na 553 da 554 Imam Ahmad Mujallad na 5 shafi na 241 hadithin Muaz bin Jabal radiyallahu an wa sahahahu al-Albani fi Sunan Abi Dawud wa Tirmidhi Sheikh Nasiruddin al-Albani rahimahullah ya inganta wannan hadithin a cikin Sunan Abi Dawud da kuma Sunan Tirmidhi wa kana idha a'jalahu as-sayr manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana gaggawa a tafiya yana so yana ta gaggawar ya isa inda zashi akhara al-maghriba yakan yana jinkirta sallar maghriba hatta yajma'a bainaha wa bainal isha har sai ya tsaya sai ya hada tsakanin maghriba da isha kaga jam'u ta'khir kenan an gane ko wannan shi ma hadithi ne wanda yake Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin Takasirus Salah hadithi na 1091 da kuma hadithi na 1106 da kuma hadithi na 1109 haka Imam Muslim a cikin Salatul Musafirin hadithi na 703 hadithin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda walam yakun min hadihi al-jam'u rakiban wala halu nuzuli sai dai baya cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam hada sallolin ko azhar da la'asar ko magariba da isha hada su alhalin yana kan abin hawa ya hada azhar da la'asar yana kan abin hawa bai sauka ba baya cikin koyarwarsa wala halu nuzulihi ko kuma lokacin saukar sa ya sauka a wani masauki to baya hada tsakanin azhar da la'asar ko magariba da isha in ya sauka a masauki to wannan magana akwai ta'alikin da Sheikh Nasiruddin al-Albani yayi wa Ibn al-Qayyim a cikin wannan littafi Zadul Ma'ad mai suna At-Ta'aliqatul Jiyad ala Zadul Ma'ad At-Ta'aliqatul Jiyad ala Zadul Ma'ad to anan Sheikh Nasiruddin al-Albani yake cewa yajuzul jam'u gaskiya ya halatta ba kamar yanda Ibn al-Qayyim ya faɗa ba ya halatta al-jam'u hada azhar da la'asar ko magariba da isha fi halin zulihi a lokacin da matafiyi ya sauka a masauki ko ya sauka a kan hanya ya sauka a wani guri kama ya juzu kaman yanda yake halatta idza jadda bihi sayr idan yana cikin halin tsananin tafiya to in an yada zango akan hanya to zai iya tsayawa yayi sallar ainin azhar da la'asar ya ci gaba da tafiya wannan shine abinda Imam Shafi'i ya faɗa a cikin Al-Umm littafin sa Al-Umm bayan ya ruwaito hadithin da ainihin wato ya ruwaito ta hanyar Imam Malik shi sa Sheikh Nasiruddin Al-Albani yace wannan abun akwai ban mamaki irin wannan mas'ala da nassi qarara ya tabbata akan ta amma yanda wannan mas'ala ta buyar wa shi Ibn al-Qayyim tare da cewa Imam Malik ya ruwaito ta a cikin Muwatta Imam Muslim ya ruwaito halaccin hada sallolin guda biyu a halin nuzul din halin sauka wato da mutum ya sauka da Imam Muslim da wasun su duk sun ruwaito ainihin wato halaccin hada sallolin amma shi Ibn al-Qayyim ya ce ba a ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam hada sallah a halin mutum yana abin hawa ko kuma bayan ya sauka halin saukar sa ba to sai yake cewa gaskiya wannan mas'alar akwai ban mamaki sosai da abin ya buyar wa shi Ibn al-Qayyim ainihin wato kasantuwar wannan yana daga cikin al-usul wanda malamai sun ambata sai dai yace kuma ba za ka ga mamaki ba game da Ibn al-Qayyim akan irin wannan kuskure da yayi, domin kar ku manta wannan littafin nasa fa yayi shi ne a halin tafiya, lokacin da yana nesa da maktaba library din sa, yayi nisa da littafai. Duk abinda ka gani anan mujalladi wajen guda nawa shifta ce fa, abinda ke cikin kwakwalwa ne yake ta rubutawa. Da kaga dan an dan samu tuntube ko kuskure ba za a yi mamaki ba. Amma ga hadithi ya inganta a cikin Muwatta, ya inganta a cikin Muslim, ya inganta a wasu littafan, amma ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam baya hada salloli halan zuri, kuma bayan ya ana hadawa. Ina fata an gane. To sai ainihin Sheikh Nasiruddin Al-Albani a cikin At-Ta'liqatul Jihad din yake cewa, ko da yake abin mamaki ne a ce kaman irin wayannan nusus din da suka inganta a cikin wayannan littafan sun buyar wa shi Ibn al-Qayyim. To sai kuma daga baya sai ya masa uzuri ya ce wannan kuma ba zai zama ma dai abin mamaki ba, domin littafin nan ya rubuta shi ne a halin tafiya, lokacin da yayi nisa, baya kusa da maktaba dinsa, baya kusa da librarin sa, haka ya rubuta ainihin wato wannan littafi. Da haka kaga yayi kokari sosai, shi yasa malamin ce zaka din ake samun wato kurakurai a cikin ainihin wato wasu wurare na shi wannan littafi, kamar yanda wannan mas'alar hatta shi kansa malamin sa, malamin shi Ibn al-Qayyim din, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, ya bayyana ta, ya tabbatar da ita karara a cikin littafin sa, sabanin abinda shi Ibn al-Qayyim din ya ainihin tafi akai. Ina fata an gane. To an ce lokaci yayi, dan haka dai wannan mas'ala ta ya inganta kuskure aka samu daga Ibn al-Qayyim da yake cewa baya cikin koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam hada salloli ko yin jam'in sallah, hala kaunihi rakiban aw hala kaunihi nazilan. Na fata an gane. To wannan ya inganta ana hada salloli din insha Allah. To sai mu tsaya anan, an ce lokaci yayi, abinda muka karanta ya zama daidai. Allah ta'ala ya ba mu lada kuskure ko tuntuban harshe da muka samu. Allah ta'ala ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.